Nyali ushar bada Mubile kawaka Hida abojina
Mubile kawaka mikiza nchaso
Nekona
Hida abojina
Kisa hakiti baby
Saurara ya mwaja
Hida abojina
Ushar bada mubile kawaka ne ya mwaja
Hida abojina
Awa you design a follow my way erga aja
Hida abojina
Mubile kawaka mikiza nchaso Nekona
Hida abojina
Kisa hakiti baby Saurara ya mwaja
Hida abojina
Ushar bada mubile kawaka ne ya mwaja San soke fahimta Ali yana da bajin mata
Ni da abokina muka zo I will give you all my life Allah ki so ni ki sani a zuciya I know say no the best
Sirewa
designer idan wanka ni I know say na you the best Baby no matter a zaman aure da ni da ke bamu da ke kowa ya san ke kyakkyawa ce kina da beautiful face Baby I love you anything wanna go give you ya ki mu zauna mu biyu Aliyu Sharbani
yeah
baby da hannu su bureka
abokina
muka zo mu fada miki zancen so da kauna
da abokina
kisa yake ji baby saurara yan mata
da abokina
Sharbani da bureka waka ne yan mata
da abokina
how about you design a follow
me yeah
so ni alkhairi
so ni alkhairi
sanna kace magana jari
So yeah yeah it o miki ki yarda da shi zai mallaki na reda abin da ya far miki rago baya san sha miki breka ne an mata ki mai da ali dan gata ra'ayin shi kake yi karkata ki zata masa alle kairi dikin da hali jari dabi'a ba ta bi dar shiri ki ji tausayi an mata dan Allah
ni da abokina
ya
Nida abokina
Nishimiki nida abokina Muka zomiki
Nida abokina Nida abokina
Nida abokina Muka zomiki amata
So yei ache Silara duwar mudake Apo wacharana
Yang Allah zaya Aki danjimana
Katanga chikyamba jina
So yei anide Zanyye chanza sunana
Chikirani doko menene Azu chikibane gura mkwana
Takane chiwa so yei ya
Gani zai da aboki
Ni da abokina
Muka zo mu fada miki zancen so da kauna
Ni da abokina
Kisa yake ji baby saurara yan mata
Ni da abokina
Sharma da bure kan waka ne yan mata
Ni da abokina
San so ki fahimta Ali yana da bajin mata
Ni da abokina
Muka zo mu fada miki zancen so da kauna
Ni da abokina
Kisa yake ji baby saurara yan mata
Ni da abokina
Sharma da bure kan waka ne yan mata
Nida abokina